muna goyi da masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka. Duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya isa ya ɓatar da shi. Haka nan duk wanda Allah ya ɓatar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi. Ina shaida lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. Ina shaida lallai annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzonsa ne, bawansa ne, kuma manzonsa ne. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama. Bayan haka ina ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu da ku ƴan uwa mata a wannan majalisi mai albarka, ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa. Wannan masallaci ya haɗa mu da ku fuskokinku masu alkhairi, masu albarka a wannan safiya ta Talata. Yau muna 18 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 1443. A ƙidayen miladiya yau muna 19 ga watan hudu, shekara ta 2022. Mun haɗa wannan masallaci da ke wannan yanki na Samaru. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a yankin Samaru da sauran yankunan musulmi. Allah ya albarkaci mazajenku. Allah ya albarkaci matayenku. Allah ya albarkaci matasanku da ƴan matanku da ƙananan yaranku. Allah ya sanya albarka a kasuwanninku da abincinku da kasuwancinku. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yaye muku dukkan abin da ya dame ku, da kunci da wahala da rashi da talauci, duk Allah ya yaye muku da sauran al'ummar musulmi gabaki. Hakikanin gaskiya na yi farin ciki matuƙa irin yadda na ga kuna zaune a wannan ɗaki na Allah. Na yi farin ciki matuƙa, kuma na ga ga waɗansu tawaga can a waje su kuma suna zaune, su ma suna sauraron alkhairi. Wato kamar yadda malam ya gabatar, ni wurin nan da ba a haka na san shi ba. Na san shi a wani yanayi ne na daban. Amma kuma yau da na zo sai na ga wuri ya canza. Na ce ma malam wannan shine wurin da na sani, ya ce shine wurin da ka sani. To wannan yana nuni akan cewa tafiya tana ci gaba kenan. Yana nuni akan cewa ku ɗalibai kun yi da gaske. Sannan malaman naku su ma sun yi da gaske. To muna fatan Allah ya tara mu a cikin wannan alkhairi gaba ke daya. Jama'a musulmi, yanzu muna cikin watan Ramadan. Babu makawa duk wanda zai yi wa'azi ko zai nasiha ko zai faɗakar kafin ya magana akan komi, kuma sai ya yi magana akan wata Ramadan. Domin afdalul ilmi ilmul hal, mafificin ilimi shine bayanin halin da ake ciki. Babu shakka wata Ramadan wata ce wacce take mai cike da alkhairi da albarka da ɗaukakan daraja da samun gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kai watan Ramadan, duk wani alkhairi da ka sani to akwai shi a cikin watan Ramadan. Duk wani sharri da ka sani an kuma tunkuɗe shi daga watan Ramadan. Domin mun sani cewa watan Ramadan ita ce watan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Alƙur'ani mai girma a ciki. Ana nufin saukan farko da Alƙur'ani mai girma ya yi a kan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, hakan ya faru ne a watan Ramadan. Ko kuma ya zama ana nufin saukar da Alƙur'ani daga cikin Lauhul Mahfuz aka kawo shi saman duniya a wani gida da ake kira Baitul Izza, kacokar ɗin shi an ɗauko shi ne a watan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko shi daga Lauhul Mahfuz ya kawo shi saman duniya. Sannan kuma sai aka ci gaba da saukar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin shekaru 23. Wannan shine ma'anan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ko kuma inna anzalnahu fi lailatul qadr ko kuma shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran wato gabaki da alqurani an dauko shi daga lawhul mahfuz aka kawo shi baitul izza daga nan kuma sai aka ci gaba da sako da shi akan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shekaru 23 to kuma an fara saukar wa manzon Allah da alqurani a watan ramadan to wannan dai yana nuna maka kenan cewa ashe duk wani alkhairi da ka sani to an tattara shi a watan ramadan domin babu wani alkhairi face sai ka same shi a cikin alqurani babu bayanin wani sharri da yadda za a kaurace mu wannan sharri tun daga sharrora na duniya da sharrora na ranar tashin alkiyama face sai ka samu alqurani mai girma yayi bayani shi to kenan watan ramadan ya tattaru akan alkhairai gabaki daya da albarkatu gabaki daya Allah ka sada mu da wannan alkhairai amin sannan a watan ramadan shine aka fara yin annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi wanda kuma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga lokacin nan ne fa duniya ta cika da haske wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya kasance rahama ta mamaye al'umma wa qad anzalna ilaykum nuran mubina haske ya mamaye al'umma duk wani alkhairi da albarka da ka sani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi dan haka ga alqurani mai girma a watan ramadan ne akai kakan saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine asalin duk wani alkhairi kuma da mutuntaka da daktaku da jin dadi da walwala na duniya da na lahira duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine asalin wannan alkhairi to kaga watan ramadan wata ne fa mai alkhairi mai albarka wata ne da ake samun daukakan daraja a ciki wata ne da ake samun haske a ciki duk wani wanda yake da wata bukata ya rage Allah subhanahu wataala bai biya masa ba to watan ramadan kaka ne da za a yi hada-hadan arziki mutum ya tasa Allah subhanahu wataala a gaba ya roko shi dukkan alkhairi na duniya da na lahira kuma Allah yana shirye da zai biya wannan bukata to amma a gefe guda kuma dole kuma a yi tsokaci akan wani abin tsoro da ke cikin watan ramadan duk da irin waɗannan alkhairai da kuka ji mun yi bayani a takaicen takaitawa to watan ramadan kuma yana da abin tsoro a cikin shi shine waɗansu hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah wata rana ya hau kan minbarinsa matakala ta farko sai ya ce amin sai ya shiru sai ya taka matakala ta biyu sai ya ce amin sai ya shiru sai ya hau kololuwan kan minbarin nasa matakala na uku kenan sai ya ce amin sannan sai ya sauko to lokacin da sahabbai suka ga wannan abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai suka ga yayi wani abu bako basu taba ganin yayi irin wannan ba ko a cikin mu ne kaga mutum kawai ya ce amin 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 ai zaka tambaye shi dalili to ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to nan take sai sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abu da kai ya zama mana bakon al'amari me yake faruwa sai manzon Allah yake ba su bayanin cewa ai abin da ke faruwa shine mala'ika jibril shine yazo mini yace zan yi wata addu'a kai kuma ka ce amin mala'ika jibril wanda ya san matsayin mala'ika jibril a cikin mala'iku shine gabaki ɗaya babba a cikin mala'ikun Allah subhanahu wataala shike amso saƙon Allah ya kawo mu manzanni da annabawan Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira shi wato ainihin amintacce Allah ya kira shi mai daraja ya kira shi wanda ake mabiyayya muta'in samma amin muta' ana mishi da'a a can cikin mala'iku samma a can wurin mala'iku sannan kuma aminun amintaccen Allah ne subhanahu wataala kira shi ruhul qudus Allah ya kira shi ruhul qudus Allah ya kira shi da lambobin yabo da yawa mala'ika jibril shine ke karbo sakon Allah ya kawo mu annaba da manzannin Allah sallallahu wasallamu alaihim ajma'in to shine yau yazo yace zai yi addu'a kuma yayi wannan ne da izinin Allah domin wama natanzalu illa bi amri rabbik mala'iku ba sa sauka sai da izinin Allah Allah ne ya umarci mala'ika jibril yace ka sako ka je gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama kai addu'a shi kuma yace amin don Allah jama'a kuna tsammanin wannan addu'an Allah ba zai karbe ta ba Allah zai karbi wannan addu'a mala'ika jibril yayi addu'an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine yace amin annabi yake cewa addu'a ta farko da mala'ika jibril yayi sai yace ya Allah duk wanda watan ramadan ta shigo har ta karkare ta fita bai yi aikin da Allah zai gafarta masa ba to Allah ka kara nisanta shi daga rahaman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce amin nabi yace ya Allah duk wanda yake da iyayensa guda biyu a raye ko daya daga cikin su ya rayu da su bai yi musu biyayya da kyautatawa bai musu da'a har ya samu gafaran Allah ta karkashin nan ba Allah ka kara nisanta shi daga rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amin abu na uku yace ya Allah duk wanda aka ambata sunan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama rowan tsiya ta sanye ya kasa cewa sallallahu alaihi wasallama ko alaihi salatu wassalam an faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallama amma saboda bakin ruwa da bakin hali ya kiyin masa salati to ya Allah ka nisanta wannan mutumi daga rahaman Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace amin to kaga wannan abin tsoro ne dake hada da watan ramadan duk da alkhairai da albarkatun watan ramadan amma idan ka dauko wannan hadisin kuma sai kaga to akwai barazana mai yawa duk wanda watan ramadan ta shigo ta fita bai yi aikin da Allah zai gafarta masa ba to Allah ya tsine masa albarka jama'a akwai abin tsoro anan ko babu akwai abin tsoro to kenan yanzu abin da ya kamace mu kowa sai ya kalli kansa daga shigowar watan ramadan zuwa yau muna 18 ga wata wani aiki ne nema Allah wanda nake fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mini idan kin zo kika ga cewa baki kin da Allah zai gafarta miki ba to akwai barazana mai girma a gabanki akwai yiwon watan ramadan ta shigo ta fita maimakon ki dace da rahama da gafaran Allah sai dai kuma ki dace da tsinuwan Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu shi yasa dabaran da zaka yi sai ka tattaro hadisai da waɗansu nassoshi waɗanda suke bayani akan cewa wanda ya yi aiki kaza Allah ya gafarta masa sai kai bakin kokarin ka kaga cewa kai aiki da waɗannan nassoshi kana mai neman lada a wurin Allah subhanahu wataala kana mai fatan Allah ya karba daga gare ka kokarin ka shine ka shiga watan ramadan kafin watan ramadanin ta fita Allah madaukakin sarki ya gafarta maka bari mu bada waɗansu ɗan misalai a gurguje kuma a takeicen takaitawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi babu wanda bai san wannan hadisin ba yace man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabi yace duk wanda ya azumci watan ramadan imanan wahtisaban ina ma'anan imanan wahtisaban ya azumci watan ramadan yana mai imani da Allah ya san cewa shi bawa ne ya san cewa mahalicci shine Allah ya san cewa Allah ke da haƙƙin shar'antawa ya san cewa Allah ne isasshen da ya isa ya sanya doka a bi to saboda wannan Allah ya shar'anta ayi azumi da watan ramadan to ya Allah na miƙa maka wuya kuma zan yi wannan da'a saboda ka ce ayi ya Allah zan yi wannan da'a ba a matsayin ina jin zafi bane ya Allah ba ina jin bai kamata bane zan yi wannan da'an gare ka a matsayin na san kai ne mahalicci kai ne isasshe kai ne ka isa ka shar'anta sannan kuma ya Allah ina yin wannan da'an ina mai kaunanka a cikin zuciyata ina yin wannan da'an ina kwaɗayin rahamanka ina tsoron azaban jama'a mun fahimci wannan da kyau to idan kai azumin watan ramadan da irin wannan tunanin to kai shi kenan imanin wahtisaban ma'anan wanti saban shine kana kwadayin lada a wurin Allah kana tsoran azaban dake wurin Allah subhanahu wata'ala saboda azaban dake wurin Allah babu wanda zai iya daukan ta ko da yake bai kamata in ce babu wanda zai iya dauka ba kila akwai jarumai a cikin ku wace ce take jin za ta iya daukan azaban wutan jahannama wace ce take jin za ta iya daukan italan wajahiman wa ta'aman dhabsatun wa azaban aliman wace ce za ta iya daukan wannan bakar azaban Allah ya ce a wurin mu akwai kukumi akwai sarƙoƙa akwai tabaibayi akwai rijiyar wutan jahannama akwai azaba mai radi akwai azaban sanyi akwai azaban zafi wace ce take jin za ta iya daukan wannan to idan mutun ya bauta ma Allah yana tsoron ya Allah ni ina tsoron wancan wutan ne to Allah subhanahu wataala ba zai sanya shi a cikin wutan nan ba saboda yayi kenan wahtisaban yana fadin ladan Allah da rahaman sai yana tsoron azaban Allah rahamar ko Allah da aljannan Allah wane ne bai fadin rahaman Allah da aljannan Allah yayin da kika ci wani abinci mai dadi a duniya ki hararo abincin gidan aljanna ba irin wannan abincin bane yake yar uwata abincin gidan aljanna baki da bukatuwa sai kin girka daga lokacin da kika shiga aljanna maganan girki ta kare maganan yanzu an samu itace kanye yana hayaki ga ruwan sama ta kare maganan yanzu wallahi tuwo aka samu masara aka samu wake aka samu ta kare maganan yanzu an hana ni cin yaji an hana ni cin gishiri hawan jini ciwon suga duk ta kare ba wani sauran haramun daga lokacin da ka shiga aljanna sai dai ke cire ni duk abin da ka san zuciyar dan adam tana sha'awa to Allah subhanahu wataala yake bijo mai an aljanna shi manzon Allah ma yake fadi a cikin hadisi cewa duk wani abin da kaji an fadi a cikin aljanna to abin nan ido a duniya bai taba ganin shi ba kunni bai taba jin shi ba baki bai taba dantsan irin shi ba sai dai a baka kwatankwaci dan haka idan kika ji an ce miki aljanna walahmi qairin mimma yashtahun kar ki dauka irin naman kaji da naman tsuntsayen duniya ne kawai an dai baki abin da ke kwakwalwanki za ta iya hararuwa ne saboda idan aka fada abin da baki sani ba ba za ki kwadayi zuwa ga aljanna sai a fado dan wani abin da kika sani saboda me saboda ki zama kina da shauki matuƙa zuwa ga wannan aljanna idan kai namiji kaji an ce wahurun in ka amsalil lu'lu'il maknun akwai matan da idan ka ganta a duniya sai ka fara tunanta ko dai an saukar da hurun in ne a duniya ko babu kishi ya kama ku kenan ko kishi ya kama ku akwai matan da idan ka ganta a duniya kaga irin yadda Allah ya kera ta da Allah ya ce inna ansha'nahunna insha'an matan aljanna kenan to wata matan a duniya in ka ganta inda Allah ya kera ta sai ka fata to wai ko dai an ce hurun in za a same ta a duniya to wannan matan in ka gwa mata da hurun in ai sai dai ka tofan mata da yawa ai bata isa ba ai bata isa ba ba muna magana akan gidan aljanna da ni'imomin bane wa ina son dan halarto muku da irin abin da zaka kwadaita a wurin Allah da irin abin da zaka tsorata a wurin Allah sai ka azumci watan Ramadan saboda wannan to duk wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani da Allah ya yadda Allah ne abin bauta na gaskiya ya yadda Allah ne ke da haƙƙin shar'antawa ya yadda Allah ne ya isa ya ce ayi ko a bari to ya Allah saboda wannan isar taka na yadda na miƙa wuya na miƙa maka wuya gabaki ɗaya ina yin azumin nan ina mai ƙaunanka a cikin zuciyata kuma ina mai kwaɗayin rahamanka ina mai tsoron azabanka to duk wanda ya azumci Ramadan da wannan manufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya gafarta mishi zunubai shi gabaki ɗaya haka yake yar uwa idan ma a da can a baya baki san manufan da yasa kike azumtan watan Ramadan ba to daga yanzu din nan ki canza niyyanki yanzu maganan nan da nake yi ki canza niyyanki niyyanki ta koma ina azumtan watan Ramadan ne imanan wa ihtisaban ina yi ne domin miƙa wuyana ga Allah musulunta zuwa ga Allah ina mai imani da cewa Allah shine abin bauta na gaskiya kuma Allah shi ya cancanci ya tsara doka abi ya cancanci ya ce ayi ayi kuma ayi a bari kuma zakai wannan kana son Allah kana kwadayin rahaman shi kana tsoron azaban shi ki rikidar da niyyanki ta koma wannan daga yanzu din nan shi kuma Allah madaukakin sarki yana shirye da ya gafarta miki jama'a musulmi ko mun fahimci wannan da kyau akwai wadanda suna yin azumi kaman dai tilas ne kawai, wadansu ah to ya zaka in kace ba zaka yi azumin ba abu ne kana cikin al'umman musulmi, da haka wata tunanin tana yin azumi saboda kaman ya zama mata karfin kafa, in tace bata yi ba a ce ta zama arniya, in tace bata yi ba a ce ta zama arniya, amma ita tunanin tana ganin wallahi da a ce ba kasashen tura nake ni bazan yi wannan azumi. Abin ya ba ku mamaki ko kuna jin ba za a samu ba ko? Akwai wani bawan Allah da ya taba zuwa ya taba dawowa kasan nan daga kasan Ingila, ya zo gab da Ramadan shine sai ya zo sun gaggaisa da mutane haka ana ta mishi barka da zuwa, sai ake ce mishi zaka jima ne zaka kai azumi ne, yace azumi ban gane ba, aka ce Ramadan azumin wata Ramadan cha menene bai gane azumin wata Ramadan ba, aka ce azumin wata Ramadan da ake yi shekara azumi, yace har yanzu ana nan ana wannan abin, har yanzu ana nan ana wannan abin, ya nuna mene kenan shi ya mamanta ana wani abu shi azumin wata Ramadan wanda ake yi sau ɗaya a shekara, ya manta ana yin sa saboda me ya zauna kasan Ingila. To akwai waɗanda suna yin azumin suna ganin takura ne, dai an dai matsa ga zafin rana gashi mutum ka zauna tun safe baka ci komi ba, wadai wallahi dai kawai dai muna da yi ne kawai, in kai magana ce maka to ya mutum zai yi, kaga wannan zai gama azumin shi ne kwata-kwata, Allah madaukakin sarki ba zai gafarta mishi ba saboda bai yi shi imanin wahati saban ba. To haka nan wani misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, duk wanda ya tsaya a cikin watan ramadan ya qiyamul layl shi ma imanan wa ihtisaban yana mai imani da Allah yana mai kwadayin lada a wurin Allah irin yadda muka yi bayani a baya, shi ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah ya gafarta masa zunubansa gaban shi. Akwai wacce ta kan fito masallaci gurin tarawihi ko tahajjud, amma ita manufarta wallahi ba za ta zauna ta yi gadin gida ba, can da ƴar uwarta ta fito kishiyarta ta fito ni ne zan zauna in mata gadin ƴaƴa, wallahi ba zan yi ba, duk a fitan a tafi masallacin, amma ita Allah zai ba ta lada, ba zai ba ta lada ba shi ba wanne ya dame ta ba, ba maganar ladan Allah take nema ba, tana neman ta kosar da bukatuwar zuciyarta ne ta fada da kishiyanta, ba za ta zauna gida ta yi mata gadin yaya ba, tana cikin al'ada ta ce duk aje wallahi ba zan zauna ba, amma ita ba burinta shine wa Allah ya gafarta mata, wata haka ta fita ramadana tun daga farkon ramadana har zuwa karshe tana zuwa sallar tarawih ko tana zuwa sallar tahajjud ba kwadayin gafaran Allah da kaunan Allah da san Allah da miƙa wuya ga Allah yasa ta yi wannan ba. To irin wannan kinga za ta gama ƙiyamar lailinta ba za ta dace da gafaran Allah subhanahu wataala, sai ya zama zuciyanki kin koma ga Allah, ya Allah kai ka ce in aka yi ƙiyamar laili a watan Ramadan ko sallar tarawihi ne da ake yi bayan isha'i ko sallar tahajjud ne da ake yi bayan an yi bacci an tashi karfe ɗaya ko biyu, ya Allah kai ne kace duk wanda ya zaka gafarta masa, ya Allah gani gare ka, ya Allah gafaran nan nike nima saboda ina tsoron azabanka, ya Allah ina kwadayin rahamanka, ya Allah, ya Allah ina mai jin kaunanka a cikin zuciyata kuma wannan shari'a da ka shar'anta ya Allah yayi daidai, ya Allah zan je in yi sallar tarawihin nan ko sallar tahajjud nan domin ka gafarta mu. To idan kika yi sallar ki akan wannan sai Allah subhanahu wataala ya gafarta miki. Sai ya ce kuma a wani hadisin wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, duk wanda Allah ya mishi gamdakatar ya tsaya a daren lailatul qadri yayi ibada ya bauta ma Allah subhanahu wataala shi ma yana mai imani da Allah, yana mai kwadayin lada, yana mai tsoron azaban Allah, yana mai son Allah da manzansa, shi ma Allah subhanahu wataala ya gafarta masa.
to kaga gashi za a shiga goman ƙarshe ko dai daren 21 ga wata wato in aka ce yau 20 ga wata to da daddare daren 21 kenan ko kuma yau aka ce 22 ga watan Ramadan to da daddare daren 23 kenan ko kuma yau aka ce 24 ga wata to da daddare 25 daren 25 kenan ko aka ce yau 26 da daddare daren 27 kenan ko kuma yau aka ce 28 ga wata to da daddare daren 29 kenan idan Allah ya ce miki kike a waɗannan darari kika zauna kika bauta ma Allah subhanahu wata'ala kina mai imani da Allah kina mai kwaɗayin ladan Allah subhanahu wata'ala kina mai tsoron azaban sa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta miki zunubanki gabaki daya jama'a musahimma mu nemi taimakon Allah wannan goman ƙarshe da zamu shiga sun fi waɗannan kwanaki 20 da muke bari a baya alkhairi kuma goman ƙarshen nan sune kololuwan darajar watan Ramadan wanda ya sakaci a kwanaki 20 din baya to kada ki sakaci a kwanaki 10 ƙarshe wacce ta rafkana a kwanaki 20 din baya kada ki gangancin ki zama rafkananniya a kwanaki 10 ƙarshen nan ki miƙe ki da gaske ki nuna ma Allah alkhairi akan kanki kada ki yadda shedan ya ribace ki ki tasa Allah subhanahu wata'ala da bauta ki tasa Allah da kwadayi ki tasa Allah subhanahu wata'ala da nuna mishi tsoro Allah subhanahu wata'ala zai amintar da ke daga abin da kike tsoro kuma zai sadar da ke da abin da kike kwadayi ke ma Allah subhanahu wata'ala zai kaunace ki kamar yadda kika kaunace shi jama'a goman ƙarshen watan Ramadan lokaci ne na addu'a duk da kasancewa duka watan Ramadan lokaci ne na addu'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi cewa kowane musulmi yana da addu'a da Allah ya lamunce mishi zai karba masa a kowane yini da kuma kowane dare da haka a kowane yini daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana akwai addu'an da Allah ya lamunce miki zai karba in kika yi haka nan daga dare daga fadawar rana zuwa alfijir akwai addu'an da idan kika yi Allah subhanahu wata'ala ya lamunce miki zai karba da haka so biyu Allah ya baki wannan tabbas din wannan tabbas ne babu wani taba ba in dai kika yi addu'a a waɗannan lokuta to Allah subhanahu wata'ala zai karba to kin gaggaba ce ashe da zaki tsaya ki salwantar da kanki ga Allah ki salwantar da lokacinki ki miƙa ma Allah ki roƙo Allah alkhairai na duniya da na lahiya jama'a da Allah ban sani ba cikin ku nan akwai wacce ba ta da buƙatuwa zuwa ga Allah akwai wacce ba ta da shi duk cikanmu muna da shi aƙalla dai muna neman gafaran Allah da rahamansa to mu roƙo Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda ake addu'a bari in gaya muku yadda ake addu'a a gurguje domin addu'an ki te kadari a wurin Allah idan kika tashi zaki addu'a na ɗaya dai ki tsarkake zuciyanki ki fuskanci Allah na biyu kar ki ma Allah garaje ai jiya na roƙa Allah ne dai ban ga an yi ba daga yauƙa jiya Allah baya karɓan irin wannan zuciyar addu'an irin wannan zuciyar ke dai abin da Allah ya ɗora miki roƙa yaushe ne ijaba wannan ba haƙƙinki bane haƙƙin Allah akwai yiwuwanki ta roƙo kamar yadda ya zo a cikin hadisi idan bawa ya yi addu'a Allah zai mishi ɗayan abubuwa guda uku ko dai ya biya maka buƙatuwanka a lokacin da ka roƙa ko kuma Allah ya tunkuɗe miki wani sharri da wannan addu'an da kika yi amma ke baki san sharri Allah ya tunkuɗe miki ba misali kina jin yanzu lafiya ashe Allah ya kaddara miki cewa kina fita bakin titi dan a caba zai zo banki kiki kare a kafa kin ga da ken nan naki da kuruciyan nan naki kina jin ai ke budurwa ce to yanzu an karya ki a kafa an karya ki a kafa yanzu kin koma kina dingishi zaki kasuwa ko bana amsa mana ƴan mata nake da su ko ban amsa zaki kasuwa kun gane abin da nake nufi bi ma'ana duk wani ken nake yanzu an naka saki to ke kuma kin ta addu'a ya Allah Allah ka bani miji mai mota Allah ka bani miji mai mota misali kila ke addu'an ki kenan to da a baki miji mai mota Allah baki miji mai mota amma kuma an karya ki an ce sai an yanke kafa daya a ABU da a ce Allah ya baki mijin da ke tafiya a ƙasa amma kuma kin zauna cikin lafiyar ki kin zauna cikin soyayya da kauna da miji ki wanne fiki Allah baki mai tafiya a ƙasa ya ga miki kun gane to saboda addu'an da kika yi sai Allah ya ce to wancan kariyatan da dan nafir zai yi ko dan a chaba an tunkuda wannan amma maimakon a bata mijin da take so bar a bata wanda bai ba shi take so din ba Allah ya miki haka kun gane abin da nake nufi kina iya addu'a ya Allah ka bani kaza ka bani kaza ka bani kaza to kila Allah ya kaddara cewa katangan gidanku zai fado kuma zai fado miki sai dai ai ta fadi tashi ana neman magani ko kuma ya fado ma danki ya hana ki sukuni shekara 10 15 20 ana ta fadi tashi to amma maimakon haka sai Allah sai ya hana ki abin da kike roƙon sai ya tunkuɗe miki wancan sharri ko kuma sai abin da nake nufi to da haka annabi yake cewa ko dai Allah ya baka abin da ka roƙa ko kuma Allah subhanahu wataala ya tunkuɗe maka wani sharri ta sanadiyan addu'an da kake yi kai kana ta addu'a ne a baka sai Allah ya hana ka sai ya tunkuɗe maka wani sharri kila kun fahimce ni da kyau manzon Allah ce ko kuma Allah ya jinkirta maka ya aje maka wannan addu'an da kake sai ranar tashin alkiyama sai ya baka an tashi alkiyama an gama hisabi in ana neman maki 80 ne a je aljanna ke makin ki 50 zaki je aljanna kenan ana neman maki 80 a je aljanna ke kuma makin ki 50 ne kuma ba a ciwa-ciwa ba a ƙarya ba a rashin gaskiya kin sakankance cewa wuta zaki jama'a ba ku san hadarin wuta ba duk da ku mata ne in kina son ki gane menene wuta to don Allah yau idan kin je girki ko idan mamanki na girki don Allah ki dan je ki fito da rushi ki dan dora hannunki a kai gobe in Allah ya kai mu in kuka zo ku gaya ma malaman ku ya kuka dan ji wuta ku nuna musu kun gane wuta to kun ga irin wannan wuta da kuke girki da shi kun ga wannan wutan da kuke girki da shi ku bani amsa mana to a duniya wannan wutan ba shine ma wuta mafi zafi ba wannan wutan da kuke girki da shi zai iya narka karfe a samu wani curarren karfe haka kaman wannan sai a sanya shi a cikin wannan wutan da kuke girki da shi zai narka shi ba zai narka shi ba ashe wannan wutan da kuke girki da shi ma ba wutan kirki bane ka je ka samu wuta irin wanda suke yi a kamfanin sarrafa karafa irin ka je irin su a Jakarta steel kamfanin sarrafa karafa zaka ga an zo da mulmulallen karfe yafi wannan ginshikin masallacin nan kun ga wannan karfen masallacin a wannan ginshikin to zaka ga karfe yafi shi girma haka nan za a dora shi kawai yana bi kan wuta yana tafiya a hankali lokacin da zai gama wucewa kan wannan ya riga narki ya zama ruwa shine sai ai kananan karafa da shi a mulmula waɗansu karafai yan sirara waɗansu masu ɗan kauri waɗansu manya haka waɗansu kaza waɗansu kaza amma mulmulallen karfe ne da aka haƙo daga ƙarƙashin ƙasa gashi wuta cikin minti 20-30 ta narka shi ya koma ruwa kai ka san wannan wutan da bala'inta da tashin hankalinta ba ƙarami bane to wannan wutan da kake gani manzon Allah ya ce zafin wutan duniya sai da aka wanke zafin wutan jahannama so 70 kuma wankin mala'iku to shine na aka jefo mana duniya da aka bala'in wuta ba karaman bala'i bane to yanzu kin je tashin alkiyama kina da maki 50 ba za ki shiga aljanna ba sai dai wuta hankali ya tashi hankali ya tashi yayi mummunan tashi yanzu ya za a yi sai Allah ya ce amma kin tuna kin yi waɗansu addu'o'i a duniya kin roƙi kaza da kaza da kaza an baki ya Allah ba a bani ba sai Allah ya ce to kin ga curin ladan can duka naki ne har sai ba ce ya Allah kai ne mahalici ya Allah kana min izgili ne Allah izgili kake mun ban kai ne mahalici Allah ya ce ba izgili bane ai kin roƙi abu kaza a duniya kin roƙi abu kaza kin roƙi abu kaza ba a baki ba to ladan ne Allah ya tattara miki ga yanayin yanzu nake ana dora akan skeli sai ga kin samu maki 90 ba sai aljanna ba kila kun gane har shine ake cewa da dama mutane ma sai mutun ya buri ina ma da Allah bai taba karba mishi wani addu'a ba a duniya duk an jinkirta mishi sai yawa ranar tashin alkiyama so da haka Allah baya son gaggawa da garaje in ka tashi addu'a ka bi Allah kawai kai dai ka roƙa ka cika sharadan addu'a yaushe ne ijaba za ta zo wannan na Allah ne kila kun fahimta to abin da nake so in nuna muku a gurguje shine irin yadda ake addu'a addu'a na farko tana son ka zama kana cin halal in kina cin haram ƴar uwa addu'an ki ba za ta kai da riba a wurin Allah me ya haram in ya zama kina cutan ƴan uwanki ko kina kasuwanci kina boye aiboban hajanki ki siyar da haja mai aibi da mare aibi duk da farashi iri daya kin ha'inci ƴan uwanki musulmi addu'an ki ba za ta kai da riba a wurin Allah in ya zama kina cin haram kina diban dukiyar mijinki ba da izininki ba ba da izinin shi ba kina cin haram kenan addu'an ki ba za ta kai da riba a wurin Allah ba za ta kai da riba a wurin Allah idan kina aikin gwamnati kika zama kina kamuya muya a cikin dukiyar al'umma addu'an ki ba za ta kai da riba da haka sharadi na farko shine ki zama kina cin halal jama'a kun ji wannan da kyau ki zama kina cin halal duk abin da aka ce miki akwai haramci a ciki wallahi ki taka tsantsan da shi akwai wani bawan Allah yana kasuwanci business yake yi ya aika aka kawo mishi kaya kwangila ne ma yayi mauni company da aka kawo kaya sai aka ce mishi waɗannan kayan ba su da kyau ba su kai waɗancan kyau ba so da aka farashin su gashi shi kuma da aka tashi sai ya sha'afa ni na san shi sai ya sha'afa sai ya dauki wannan kayan gaba ki dai sai ya kai ma wannan ma'aikatan da aka bashi kwangila aka kuma biya shi kuɗin shi cas shine sai ya zo gida yake faɗin cewa wallahi yana cikin damuwa waɗancan kayan da ya kai ba masu kyau ba shi ya san ba halal bane in ya karɓi kuɗinsu ya ci ya ce kawai shi yana ganin abin da zai yi zai lissafa kuɗin waɗannan kayayyakin duk kayayyakin da ya san marasa kyau ɗin a ciki ya ce da kuɗin ma da riban duk bai so zai sadaukar da su ne kawai ya ce wallahi yana tsoron kar ya tashi a gaban Allah a tuhumce shi akan yau ya ci wani dukiya wanda yake ba na halal ba haka nan ya keɗe aka yi lissafin kayayyakin da yake ba masu kyau ɗin ba suka kama tun a wancan lokacin ya kai shekara kusan 20 ya ce kudaden nan sun kusa miliyan haka nan ya cire shi ya ce wallahi baya son waɗannan kudaden ya sadaukar da su fi sabilillahi haka ake so zuciyanka ta zama kar ka zama san duniya da san kai ya rufe maka ido kai dai nan da nan a ci haram to haram ba a koshi da ita jama'a wallahi babu wanda ke cin haram ya koshi kun taba ganin ma'aikacin gwamnati da ke cin haramin yau ya ce to alhamdulillah ya yau da shekara na 20 ina cin haram da haka yanzu na koshi kun taba gani kullum mutum yana neman ya ƙara ne to kar ki zama kina cin haram sannan kuma idan kika tashi zaki addu'a in so samu ne ki fuskanci alƙibla in so samu ne ki fuskanci alƙibla ba dole bane amma yana cikin ladabban addu'a ki kalli gabas sannan ki daga hannayen ki yadda ake daga hannaye haka kun ga haka da nayi haka ake daga hannaye za ku ga waɗansu idan suna addu'a sai ga wani haka ba haka ake yi ba wannan nau'in wasa ne ba haka ake yin addu'a ba wani kuma za ka ga saboda tsaban wasa sai je yana addu'a yana ta wani haka wannan ba reli ba ne da wasa yanzu ko gaban malam kika zo kika tsaya kuna magana da malam sai kina ta wani haka sai ce ke ma hukaciya ne ko ba gaskiya ba to yanzu bawa ya tsaya gurin Allah zai addu'a yana ta wani haka akwai masu yi ko babu sai ga ana ta haka ai wannan nau'in wasa ne haka ake daga hannu ki hada hannayenki haka suna daurantan fuskanki to idan kika yi haka in so samu ne ya zama kina da alola in so samu ne kina cikin tsarki in babu shi ma ba tilas bane saboda akwai masu jinin al'ada akwai masu jinin haihuwa akwai wanda alolansu yana karewa da wuri da haka shi ma in so samu ne in bai samu babu laifi to idan kika daga hannu haka me ake fara yi addu'a a'a ana fara yabo ga Allah ne yabo ga Allah yabo ga Allah kima Allah ilhahi kima raire ce ma Allah kima Allah magiya ki karanto sunayen Allah da sifofin sa ki tawassuli da imani ki tawassuli da tauhidi ya Allah nayi imani da kai nayi imani da manzanka nayi imani da tashin alkiyama ya Allah nayi imani da alqur'ani ya Allah idan ka bada babu wanda ya isa hana idan ka hana babu wanda ya isa bada ya Allah kai ne abin bautan mu na gaskiya ya Allah kai ne abin bautan mu na gaskiya ya Allah kai ne mafi girma da buwaya ya Allah kai ke jujjuya al'amura ya Allah mulki na hannunka taskokin sama da ƙasa suna hannunka ya Allah ya Allah irin waɗannan abubuwan kalmomi na jinjina da yabo ga Allah idan kin iya ismullahi al'azam sunayen Allah mafi girman da yake manzon Allah ce indai aka roki Allah da shi shikenan kaman yankan wuka ne addu'an ba za a dawo da ita ba ki kira ismullahi al'azam Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ina cikin ismullahi al-azam Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi'a as-samawati wal-ard ya dhal jalali wal-ikram ya hayyu ya qayyum ina cikin ismullahi al-azam ya hayyu ya qayyum ina cikin ismullahi al-azam kowa dai ya san wannan ko ka kira sunayen Allah kina ma iya karanta ayatul kursi a wannan gaban saboda jumloli ne guda goma duk cikan su kuma yabo ne daga sunayen Allah ne sai aikace aikacen Allah jumloli guda goma shi yasa ayatul kursi ta zama mafificiyar aya a cikin alqur'ani saboda irin nauyin sakon da ke cikin ta kina iya karanta ta yayin yabo ga Allah kina iya karanto waɗansu ayoyi guda shida na farkon suratul hadid sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ayoyin nan guda shida kina iya karanto ayoyi ukun karshen suratul hashr duka ayoyi ne na jinjina da yabo ga Allah idan kika gama sannan kuma sai ki salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Hausa sun ce in baka iya kyauta ba menene ka ba me baka irin alkhairai da albarkatun da manzon Allah ya zo mana da shi ya kamata a ce kai addu'a baka yi mishi salati ba bai kamata ba ki salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to daga lokacin nan ko ki kutsa ma Allah ki kutsa daga gurin Allah subhanahu wataala kin riga kin kwakwasa kofa kuma Allah ya bude miki da haka yanzu ga ki ga Allah subhanahu wataala baje ma Allah dukkan damuwanki na duniya da na lahira sai dai ka ki roƙo zunubi in kika roƙi abin da yake zunubi ne Allah ba zai karba ba me ye zunubi kar ki ce ya Allah ka raba wani da matarsa ko da ko kishi yanke ne Allah ba zai karba wannan addu'an ba ko kuma kin ji an samu wata rana za ta aure miki miji ki ce ai wallahi zan je in ta addu'a ya Allah kada ka kulla auren nan a zunubi ne kar ki roƙi wannan Allah ba zai karba ba ta ce to ai ina zaune da miji na shekara goma za ta ci amana na ba wani cin amana ta wani cin amana ciki ko kin yi addu'a irin wannan Allah ba zai karba ba ko kuma ki roki Allah ya Allah ka taimake ni in sace ma wacce abin mu yanzu ina ranta Allah baya karban wannan saboda zunubi ne jama'a kun fahimci wannan da kyau to idan dai ba zunubi kika roka ba kika shiga wurin Allah kika marairece ma Allah kika roko alkhairan duniya da na lahira insha Allah ta'ala addu'an ki ta riga ta tafi idan ke matan aure ne ki roko zaman lafiya tsakankaninki da mijinki ki roko kaunan juna da fahimtar juna da kauna da soyayya ya dawo ma tsakankaninki da mijinki ki roko yalwa da budi da haske da zaman lafiya a gidan auren ku danu na mutane da na aljannu a cikin gidan ku ki roko abubuwa na alkhairi ƴaƴan gidan a roko musu shari'a a roƙo musu alkhairin duniya a roƙo musu alkhairin lahira a roƙo alkhairai na duniya da na lahira gabaki daya ki roƙo mu ƴakki miji na ƙwarai mutumin kirki wanda za ta zauna da shi ta rayuwa rayuwa na imani ke rayuwa cikin jin dadi da walwala ba irin yadda muka mai da gidajen auren yanzu ko kuku ba gidan aure gidan soyayya ne gidan jin dadi gidan ɗeba kewa gidan cikashewa sosai mata ta cikashe da mijinta miji ya cikashe da matarsa si wasa si dariya ta shawarce shi ya shawarce ta mata ba wai baiwa bace a'a mata kaman hannunka ne na dama kai kuma miji kaman hannun hagu ne haka ake cuɗanyan juna sai a zauna lafiya ki roƙo mu kanki alkhairan gidan aure ki roƙo mu ƴaƴanki mazan su da matan su idan ke budurwa ce ba ma dai sai an gaya miki ba kin san abin da ke gaban ki ai kin san abin da ke gaban ki ki roƙo mu kanki alkhairin duniya da na lahira Allah ya baki miji mutumin kirki Allah ya baki miji mai kaza mai kaza mai kaza saboda aure sirri ne na cin nasarar duniyar mutum duk macen da ta rasa gidan auren kirki ta fada cikin bala'i ta fada cikin kurkuku duk namijin da ya rasa macen kirki ya fada cikin ukuba sai kaga mutum ya zo yana zaune a gabanka hankalin shi na can wancin yarinyar ta tada mai da hankali to kuma wani haka zai dawo cikin wannan tashin hankalin da wahala so da haka addu'a ake da bukatuwa a tare da wannan jama'a kar ku mance da halin da kasan nan ke ciki kasan nan ta riga ta fada halin ni'a su halin da Hausawa suke cewa halin la haula mu sai mu cika ce la haula wala quwwata illa billahi komi kasan da kasan ya kasan nan ya gurbace ya lalace aikin gwamnati a gurbace yake sana'o'i a gurbace suke ga matsalan tsaro da ya addabe mu babu wanda yake da aminci a cikin mu nan yanzu ya ganshi a masallaci ko kila kafin la'asar ana cinikin ka ko kuwa kafin la'asar kila ana cinikin ki kin koma haja kun san wani abu wai har ana bada sai sai waɗansu sai su zo su kama mutum sai su kama matan aure sun kama ta sai su je sai su samu waɗansu to za ku sara za mu sara muku akan miliyan 2 ko miliyan 3 ko kuma sai ku dora naku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai muna ƴaƴa yanzu mun koma bayi muna ƴaƴa mun koma bayi ma sun fi mu jin daɗi saboda a dauke ka kai tafiyan kusan awa 4 awa 5 a cikin dajin Allah ta'ala a je a farka a sarari iska da ruwa da rana ya buge ka don Allah bayi haka ake musu zamanin ma da ake da bayi to wannan fitina jama'a musulmi bata addabe mu ba a zubar da jinin wasu ba tare da haƙi ba baka zubar ma kowa ba baka zagi kowa ba baka ci dukiyar kowa ba amma a zo a bindige ka kuma babu abin da zai faru matsalan Boko Haram matsalan kidnappers ga kuma informat a cikin mu masu ba su labari ai a ce gidan wani a tara wani a hanya ai wani ma yana kaza a fa cikin mu wa'annan fa suke ba su ba a dajin suke ba su a cikin mu suke Allah ka kunyata irin waɗannan mutane Allah ka tona musu asiri Allah ka kunyata su Allah ka kwance musu zani a kasuwa Allah ka tsamar da mu daga sharrin su ga Boko Haram a tada ba ma bamai a zubar da jinin mutane a salwantar da dukiyar mutane ga halin da muke ciki a ƙasar yunwa da talauci da ƙaƙanika yi yanzu ɗan Najeriya ba wai yana cin abinci ne wai wanda ya dace ba kawai dai yana cin abinci ne dai wanda kawai cikin shi dai zai ɗauka a rayu a ƙa'idar cin abinci akwai balance diet da ake ci abincin da shi ke gina jiki shi ke kusa da cututtuka in ma cuta ta kama ka to kafin ta maka tasiri abinci lafiyayye da ke cikin jikinka zai hana rashin lafiyar ta tasiri amma mu 'yan Najeriya ba irin wani abinci muke ci ba a ƙa'idar cin abinci akwai lokacin da ake cin mai maiƙo akwai lokacin da ake cin protein carbohydrate akwai lokacin da ake cin fat akwai lokacin da ake cin wane ne ire-iren vitamins duk gayi nan amma mu 'yan Najeriya ba ta wannan muke yi ba mu kawai dai a ci ne a rayu mallam a ci ne a rayu shi yasa sai wani me ka ci da safe tuwo me ka ci da rana tuwo me ka ci da wannan carbohydrate ne ai jikinka kuma yana da buƙatuwan fat yana da buƙatuwan maiƙo kana da buƙatuwan ka ci nama kuma kana da buƙatuwan vitamins kana da buƙatuwan irin kayan marmarin nan ko baka da buƙatuwan su a jikinka kun ga yanzu burin nan bakwai misali kai hakuri yan yara ba da kulki ba matan aure sun san tasirin kayan marmari a cikin jikin su matan aure nake magana sun san tasirin yau a ce mace ta sha kankana ta sha lemu ta ci ayaba ta kan ji canji a cikin jikinta ko ba ka bane to ya nuna asali gangan jikinka na da bukatun wannan kenan amma rashi yau ya sa duk dan Najeriya bai ma san wannan ba sai yanzu wai idan ma aka ga mutum yana dan siyo kayan marmari sai ya dauka yanzu shi ya dan matsara yanzu in an ka ji in zaka dawo gida sai ka siyo kallon kankana ka siyo lemu da ayaba sai wani ya ga oh haula imanallahu alaihim min bainina kaga wannan sune masu jin dadin duniya kuma kaidan gangan jikinka yana da bukatun wadannan abubuwa kana da bukatun abin da zai gina maka jiki kana da bukatun abin da zai baka karfi a jiki kana da bukatun abin da zai baka garkuwa a cikin jikinka kananan cututtuka ba za su yi maka tasiri ba amma mu duk ɗan Najeriya talauci da rashi yasa ba ta wannan muke yi jama'a Najeriya tana da bukatuwar addu'a kun ji wannan batun da kyau jama'a Najeriya tana da bukatuwar addu'a wallahi in kin sami naira miliyan 100 amma kasan nan bata zauna lafiya ba za ki ci cikin jin dadi ba to kin samu naira miliyan 100 kidnappers sun kama ki sun ce sai an biya miliyan 50 baya ga tashin hankali kila ma daga lokacin hawan jini ya kama ki kun gane sannan ga wani babban al'amari kun ga wannan ramadanan to akwai kyakkyawan zaton cewa ramadanan ba in Allah ya kai mu za a yi ta ne a cikin kakan siyasa ko dai an riga an gama zaɓuɓɓuka rantsar da shugabanni ake jira ko kuma wani abu mai kama da haka to jama'a fa muna da buƙatuwar mu kaskanta ga Allah mu maida al'amarin mu ga Allah cewa Allah kai mana zaɓi wani maganan sai wani ya kamata ɗan Najeriya ɗauki darasi da zaɓin ku da zaɓin Allah wanne kuke so to mu marere ce ma Allah Allah kai mana zaɓin shugabanni masu tausayi mi addu'a Allah ya mana zaɓin shugabanni masu rahama mi addu'a Allah kai mana zaɓin shugabannin da yake idan suka jagorance mu Allah zaka fitar da mu cikin wahala da kunci da talauci da kakani kai mi addu'a Allah ka ba mu shugabannin da in suka jagorance mu Allah zaka haskaka mana ka yarwata mana Allah ka ba mu lafiya a gangunan jikunan mu amin ki je ABU kullun cikin rashin lafiya ake duk wani asibiti da ka sani ko na kusa ko na nesa za ga inda mutane suke cikin halin kakani kai duk ga munan bamu da lafiya duk wacce aka dauka na aka je aka auna jinin ta daga mai typhoid sai malaria sai ulcer sai ciwon baya sai ciwon kafa ko ba haka bane cikin munan wacce ce za ta ce ba ta da typhoid ko malaria wacce ce za ta ce ba ta da ulcer wacce ce za ta ce ba ta ciwon baya ko ciwon kafa wacce ce za ta ce ko ba ta sa gilashi ba za ta ga komi ana nan wata sai ta sa gilashi duk cututtuka sun tatake mu jama'a to mu roƙi Allah idan ya ba mu shugabanni Allah ka sanya wannan jagorancin da za su yi mana ya zama sanadiyyan warakan mu daga cututtuka saboda za mu samu magunguna za mu samu tsaftan muhalli ba za a zo kawai ko ina a zuba bola ko ina a haka shadda ko ina a haka kaza da aka da shaddan can da rijiyan can sun haɗu da aka dole a ita samun kwalara dole a ita samun typhoid ga sauro ya addabe mu dole a ita samun malaria ga abinci ba mai gina jiki ba dole ya kasance gangan jikin mu babu garkuwa dan kankanin ciwo sai ya ruguza gangan jikin to mu roki Allah ya ba mu shugabanni nagartattu mutanen kirki to duk dai wannan a gurguje na kawo irin abubuwan da ya kamata mu yi su ne a cikin kwanakin nan namu da muke ciki na watan Ramadan daga nan kuma sauran ibadu sadakoki kyaututtuka da abubuwan da yake na bautan Allah to yana da kyau mutum ya zage damtse ya kusanci Allah subhanahu wataala cikin manya-manyan abubuwan da ya kamata a maida hankali akan su a ƙarshen watan Ramadan shine i'tikafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana i'tikafi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma su rika yin itikafi bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda Allah ya bashi dama ya je itikafi wannan kuma itikafi da dattawa da tsafi da masu kuruciya duk suna zuwa matukar dai an yi tattali a masallacin da za a je din an samar da aminci an samar da tsaro an samar da kariya da zai kasance mata su sami kyakkyawan wato ainihin yanayi na sa masallacin juma'a mu da dama za ga ana yin i'tikafi duk wanda Allah ya bashi dama yayi i'tikafi saboda kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallama kuma saboda ya dace da daren Lailatul Qadr ko da kwana ɗaya ne ko kwana biyu ka samu dama babu laifi kai matakan dai akwai aminci kuma iyaye sun yi izini ko kuma miji ya yi izini ko kuma kila ma tare za a shiga to babu laifi ai wannan yana cikin manya-manyan ibadun da za a maida hankali akan su a ƙarshen watan Ramadan sai kuma al'amarin sakan fit da kai wannan shi kuma na san malamai za su yi bayani akan insha Allah ta'ala a ƙarshen Ramadan to daga nan abin da muke fata ki ci gaba da lalubo duk wani hadisi da kika ji an ce wanda ya kaza Allah zai gafarta mishi wanda ya kaza Allah zai gafarta mishi wanda ya kaza Allah zai gafarta mishi to duk inda kika ji wannan hadisin ki kokari kafin Ramadan ta fita ki aiki da shi saboda yana da muhimmanci a ƙarshe akwai wani hadisi da ya kamata a ce na gaya muku shi saboda shi ma Allah subhanahu wataala yakan gafarta zunubai idan an yi shi hadisi ne wanda yake malamai suna kiran wannan sallah salatu tasbih sallah ce na tasbihi wanda idan mutum ya yi shi Allah zai gafarta mishi zunuban shi manya da kanana Allah zai gafarta mishi zunubansa na farko da na ƙarshe Allah zai gafarta mishi zunuban shi wanda yake da ganganci da wanda yake da kuskure. Allah zai gafarta mishi zunuban shi wanda yake a farko da wanda yake a ƙarshe. Allah wanda ya jinkirta da wanda ya gaggauta. Haka ne yazo a cikin hadisin. Sallah ce mai raka'a hudu wacce yake idan kai kabbara. Hadisai ne guda uku suka zo da shi kuma hadisan alhamdulillah da dama daga cikin malaman hadisi sun inganta tun daga zamanin tabi'ai har ya zuwa a wannan zamani namu irinsu al-Allama Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Dusu inganta waɗannan hadisai da su Al-Hafiz Ibn Hajar da su Ibn Al-Mulaqqan Ibn Nasiruddin al-Dimashqi su Al-Imam An-Nawawi Al-Hafiz Ibn Hajar su Abdullah Ibn Mubarak su Abdurrahman Ibn Jawzi da manya-manyan malaman hadisi tun na zamanin tabi'i har ya zuwa sun inganta wannan hadisi sallah ce mai raka'a hudu wacce take da buƙatun kula matuƙa idan mutum ya kabbara Allahu Akbar a jere ake yin ta ba a yin sallama tsakankani Allahu Akbar in kika yi du'a'ul istifta kika karanta Fatiha kika karanta sura to kina tsaye kafin ki je ga ruku'u sai ki ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ki faɗi wannan so 15 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar biyu sai kin faɗi so 15 to sannan sai ki ruku'u idan kika yi addu'an da ake a cikin ruku'u kowa da ya san addu'ar ruku'u to idan kika gama kafin ki dago sai ki yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ki fadi so 10 nawa kenan 25 kenan sai ki dago daga ruku'u sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiki addu'an da ake in an dago daga ruku'u shi ma sai ki fadi so 10 nawa kenan 35 to sannan sai ki kuma wuce zuwa ga sujada idan kika yi sujada kika yi addu'o'in da ake a cikin sujada sannan sai ki fadi so 10 nawa kenan 40 to in kika gama sannan sai ki dago daga sujada ta farko kika dago Allahu Akbar rabbi ighfirli ighfirli ko rabbi ighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni in kika yi addu'an da ake in an dago sai ki fadi so 10 nawa kenan 40 to sannan sai ki koma ki sujada ta biyu in kika gama addu'o'in da ake a cikin sujada ta biyu sai ki fadi so 10 nawa kenan to idan kika dago sai ki jursatul istira a wannan sallan dole ne sai an yi jursatul istira in kika jursatul istira sai ki fadi so 10 nawa kenan ya zama 75 to kin ga haka zaki yi arka'a ta farko haka zaki yi arka'a ta biyu haka zaki yi arka'a ta uku haka zaki yi arka'a ta hudu in kin hada zaki tamu tasbihi guda 300 cikcik saboda 75 a raka'a ta farko 75 a raka'a ta biyu ba 150 kenan ba a raka'a ta uku da ta hudu shi ma 150 in kin hada sai baki tasbihi guda uku guda 300 so da haka ana yi duk lokacin da kika san ana sallar nafila to ana yin wannan sallar sannan kuma duka za a yi karatun Fatiha ne da sura idan kika yi raka'a ta biyu sai bayan kin gama tahiyatu kuna sannan zaki in kika yi raka'a ta hudu shi ma sai bayan kin gama tahiyatu kuna sannan zaki daga nan sai ki sallama sai Allah subhanahu wataala ya gafarta miki waɗannan zunubai to muna fatan Allah ya gafarta mana Allah ya karbi ibadunmu Allah ya ɗaukaka darajojinmu Allah ka sanya mana cikin entatun wannan wata abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu
Allah ka ci kan magabatan mu, Allah ka sa mu cika da imani, ko kuma Allah ya kara mana rayuwar ku albarka, da mu da ku Allah ka yantar da mu daga azaba, Allah ka gafarta zunuban mu, malaman ku Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya musu muwafaka, Allah ya kara musu haske da budi, yadda suka damu da al'amarin al'umma su ma Allah ya damu da al'amarin su, yadda suke tarbiyyar al'umma Allah ka tarbiyyantar da nasu zuri'a, Allah ka kara musu yalwa da haske da budi, Allah ka kara rufa musu asiri duniya da lahira. صلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك